أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديتا تبتا غا الله مي غرما دبوايا دي قدرتا من حدوا ا wannan yammacin na alhamishi 13 ga wata na rajab hijra annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1442 wanda ya dace wa 25 kin watan 2 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala zamu darasi na 20 daidai a cikin littafin sharhu sunna na shehu malami imam al-barbahari Allah ya rahama a gare shi a karatu na karshe malin yana mana magana akan abin da ya shafi muhimmancin da sallama take da a cikin rayuwa ta musulmai na yau da gobe wanda yake cewa taslimu ala ibadillahi ajma'in mutum ya zamanto mai yin sallama ga mutane gaba daya ba tare da bambanci tsakanin wani da wani ba ya zamanto zaka gaida wanda kake ga mai kudi ne wanda ake ga cewa dan ajin tabarakallah ne kowa na faman ya gaida shi a daidai lokacin da kuma talakkan koda sallama zai rika yi muku yana gaida ku kuna ga kaman ya dame ku wannan baya halatta akan haƙin musulmai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle iya daga cikin ayyukan da suke sa dan adam ya samu dacewa da gidan aljanna ciyar da abinci ya da sallama yin sallah a cikin dare a lokacin da mutane suke barci a cikin wani hadisi daban Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai shin bazan muku nuni ba akan abin da in kun aikata shi za ku so junanku ya zamanto kana so na ina son ka Manzon Allah ya ce afshu salama bainakum ku ya da sallama a tsakaninku kenan yin sallama ga musulmai gaba ɗaya wannan iya daga cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan malik yake cewa wa man taraka salatal jumu'a wal jama'ati fil masjid min ghairi uzrin fa huwa mubtadi'un wal uzru yace kamaradin la taqata lahu bil khuruj ila al masjid aw khawfin min sultanin zalimin وما سوى ذلك فلا عذر له فلا عذر لك امام البربهاري yake cewa wa man taraka dukkan mutumin da zai bar salatal jumu'ah mutun ya bar sallar jumu'ah haka kawai wal jama'ata haka kuma ya bar sallah a cikin jami'i haka kawai fil masjid a cikin masallaci min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba to wannan mutumin malai yake cewa huwa mubtadi'un dan bid'a ne bima'ana gagarumin dan bid'a ne mutumin da zai fasa sallah a cikin jami'i sannan kuma ya fasa sallar juma'a to wannan mutumin mubtadi'i ne dan bid'a ne kenan ya zo da wani abu wanda ma anzalallahu bidhalika min sultan amma iya na a matsayin shi na musulmi tunda zai sallar misali a inda yake ko a gidan shi sallar juma'an zawwa ne baya yi to yana na a matsayin shi na musulmi amma kuma wanda yake mubtadi' dan bid'a sannan mali yace wal uzru yake cewa min ghairi uzrin fa huwa mubtadi kenan indai mutum ya fasa sallar juma'a a cikin muta fasa sallar juma'a sannan kuma ya fasa yin sallar jami'i a cikin masallatayya to wannan mutumin dan bid'a ne mali yake cewa in ba uzuri gare shi ba to me uzrin sai yace wal uzru abinda yake cewa uzuri a wannan bangare yace kamaradin kamar misalin rishin lahiyar da la taqata lahu bil khuruj ila al masjid ta yanda bayyada damar da kina rishin lahiyan baya bashi damar da zai iya bare shi ya hutu zuwa masallaci to wannan babu laihi in yi sallah a gida wannan ba zai zamanto illa a gare shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha yake cewa aw khawfin min sultanin zalimin ko kuma tsoron wani shugaba azzalimi shugaba azzalimi wanda ba yanda za ku yi da shi mana karihin da yake da ya lullumka na ku to ba za ku to ku ce a dole sai an yi ayi mukawama ayi tirjiya sai kowa ya zauna a gidan shi ya sallace Allah ya sa abin da yake ciki sannan yake cewa masi wa zalika yace in banda waɗannan uzurrukan yace fala uzra laka bakka da uzuri wanda zai hana ka hutowa sallar jami'i ya hana ka yin sallar juma'a a cikin jama'a manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ambata mana muhimmancin da sallah yake da a cikin jama'a yake cewa lokacin da wani yazo yake tambayin shi ya ma'aikin Allah a mushi ruhsa bi ma'ana a bashi a mushi rangwame game da fitowa sallah wannan bawan Allah har ya juya ya tahi wani makahu har ya juya ya tahi sai manzo Allah ya ce mushi hal tasma'un nida'a shin kana jin kiran sallah qala na'am wannan makahun yace eh ya ma'aikin Allah ina jin kiran sallah fa qala fa ajib manzo Allah ya ce ka amsa ba makawa makahun da in ya daga kafan shi bai san ba akan me zai ajjeta shi da kanshi ya zo ya taku ya tambaye manzo Allah a bashi uzurin cewa ya rika sallah a gida manzo Allah har ya kyale shi ya tahi daga bayan ya juya manzo Allah ya ce mishi kana jin kiran sallah ya ce ina jin kiran sallah manzo Allah ya ce to ba makawa dole ka amsa to ina ga mutumin da lahiyan ka lau garas haka kawai saboda kana kallon tele kana kallon wata film ko kana kallon balu ko kana kallon wane ne ko kuna zaune kuna tsegumi haka kawai ya zamanto sallar jami'i ta barku gaskiya ba karamin laifi bane ba Allah kiyaye a wani hadisi daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami'a an-nida'a falam yujib fala salata lahu illa min udhrin duk mutumin da yaji kiran sallah bi amsa ma mai kiran sallan ba ta hanyar tashi yaje ayi sallar nan da shi a cikin jami'i manzo Allah ce fala salata lahu wannan mutumin baya da sallah illa min udhrin face sai dai da hali na uzuri kina in akwai uzuri to wannan sallar shi da yayi ba cikin jami'i ba ta yi amma in babu uzuri sallar shi ba ta yi ba to nan magana da manzon Allah ya ce wa salatuhu ghairu sahiha sallar shi ba ingantacciya bace ba me wani irin korewa ne anan ana nihin korewa ne wanda yake kore ingancin sallar ko kuma a korewa ne wanda yake cike wanda yake hana sallar ta samu kamala to wasu sun ce la salata lahu ana nihin kawai laisa lahu salatun kamila baya da sallah kwata-kwata wasu aka suka doka suka ce korewan gabaɗe ne wasu kuma suka ce korewa ne na kamala imana sallar da za ka yi kai kaɗai sallah ce wadda take na ƙashasshiyar sallah amma cikakkiyar sallah mai lada ita ce wadda za ka je ka yi ta a cikin jama'a to ala'aiti hal irin waɗannan hadisan suka zo a bar su a haka kenan mutumin da zai ji su ya ji su a haka in ya so kuma shi can balil insanu ala nafsihi basira ka san yanda za ka yi ka wannan kin kanka amma dai lalle taɓewa ne da asara mai girma ya zamanto mutum ya ji kiran sallah kuma lo ya zauna yana wasu abubuwan da haka kawai na rayuwa su shagaltar da kai game da yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul jama'a sallar da mutum zai tahi a jami'i tahi falala tahi kima tahi daraja tahi fifiko akan sallar mutum guda da lada 27 bi 27 daraja da daraja 27 kaga ba dai bane ba sannan hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa Abdullahi dan Mas'ud yace man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman duk mutumin da yake faranta mushi dai ya hadu da Allah yana musulmi a gobe kiyama to fal yuhafiz ala haula'i salawat ya kiyaye akan waɗannan salloli da ake yi guda biyar haisu yunada bihinna a lokacin da aka kira sallah ko kahin kiran sallah ma ka ɗoki abin alwallanka ka je kai alwalla kai alwalla ka je masallaci ka jira wannan sallar na fa inna allaha shara'a li nabiyyikum abdullahi dan mas'ud yake cewa haƙiƙa Allah ya shar'anta wa annabinku sunanal huda sunnoni na shari'a waɗannan sune sunnonin shari'a mutun ya kiyaye yin sallah a cikin jami'i yace wa inna hunna min sunnil huda lalle waɗannan abubuwan kuma sune sunnoni ma'ana hanyoyi na shari'a duk mutum wanda zai bi su to zai shiryu sai yake cewa walau annakum sallaitum fi buyutikum amma fa inda za ku yi sallah a gidaddajinku yake cewa kama yusalli hadha almutakhallif fi baitihi kamar yadda wannan da yake zuwa sallar yake sallah a gidan shi yace la taraktum sunnata nabiyyikum da kun bar sunnar annabinku kenan duk mutumin da zai dauki gidan shi a matsayin nan ne kawai zai rika yin sallar bana zai asuba zai azhar an yazo misali yazo daga aiki ko yazo daga kasuwa kawai nan ma zai a gida sannan la'asar ita ma nafsu shay to wannan mutumin ya bar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsila yace walau taraktum sunnata nabiyyukum la dalaltum, yace wallahi inda kun ku kuka bar sunnar annabinku da kun bace. Yace walau, yake cewa wala qadara ra'aytuna wama yatakhallafu anha, yace haqiqa mu a lokacin da muka rayu a lokacin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda mutumin da yake fashin zuwa sallah, kin zuwa sallah a cikin jami'i. Abdullah dan Mas'ud yace illa munafiqun, sai munafiki, ma'lumun nifaq, wanda munahuncin shi qarara ne a hili, kowa ya sani. To kaga hatsari ne mai girma. Sannan kuma wala qad kana ar-rajul yu'ta bihi, yake cewa yuhada bainar rajulain hatta yuqama fi saf, yace za a yi chali a doko mutun a katanga, a kawo shi, a jayo shi, a kashi masallaci, ka duba bai da karhin da zai zo, amma dai kuma law zai zo masallacin nan a tsayar da shi tsakanin sahu na mutane, kuma ya tsaya yayin sallar nan. To wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan mutum mai imani. Lalle rashin zuwa sallah a cikin jami'i asara ne mai girma. Koda misali Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ki da wani misali mijin da baya zuwa sallah, to ki kokari matuƙa ki amfani da salo daban-daban. Lokacin sallah yana gabatowa da lallashi da maganganu masu daɗi da kaza da kaza, ki riƙa tilasta da samu shi dai kar ya riƙa miki sallah a cikin ɗaki. Haka kuma ɗiyanki su ma kar ki manta da su, ya zamanto duk lokacin da aka kira sallah za su yi alwala, su taimaka masallaci, su yi sallah. Matan kuma su yi sallah a cikin, kowa ta kama ta je ta yi sallanta. Haka kuma ke ma a karan kanki kar ki wasa, gidan da ake sallah shine gidan da addako albarka da alheri a cikin shi. Ubangiji subhanahu wataala mana tawfiki. Rishin yin sallah a cikin jami'i alama ce ta munafici, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa athqalu salawati 'ala almunafiqina salatu al-isha'i wa salatu al-fajr, mafi yaunin sallah akan munafikai ita ce sallar isha'i da sallar asubahi, da wahala zaka gansu a masallaci. To kaga wannan illa ce mai girma, hatsari ne mai girma. Kenan barin sallah a cikin jami'i lalle abu ne wanda yake nuni akan mutum imanin shi yayi baya. Sannan malaki cewa wa man taraka salatal jumu'a, haka barin sallar juma'a a cikin jama'a shi ma iya ɗaya daga cikin abubuwan da aka ja hankalin mutum kare su fantu da wannan ɗabi'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'a Allahu ala qalbihi, wannan hadisi ne ingantacce. Imam Abu Dawud ya zo da shi a cikin haka, wannan ya zo da shi Imam Nasa'i, Imam Ahmad da sauran malamai sun zo da wannan hadisi, kuma hadisi ne wanda yake da daraja ta inganci. Mazalla yake cewa duk mutumin da ya bar sallolin juma'a guda uku haka kawai saboda wasa da sakaki da sunan yana barci ko da sunan, kaga mutane mutum yana zaune ba abin da yake yi, ba zai yi alwala ya zo masallaci ya jira ya saurari khutba ba, yayi sallah kawai yana can sun tsira fada, sai an kare khutba, an kare komi, ana kaddaka mata salat, za su warci sahannai a yi wata alwala faca-faca haka, a zo a guje, an yi ruku'i, ka samu rabin ruku'in, kana ruku'i shi liman yana tasowa da sauransu. Lalle mutum yayi kokari ya kiyaye dukkan wani abin da yake na ibada ne, kayi shi akan huska mafi kyawu, shi ake cewa al-ihsan, bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kyautata aikin ka, a kyautata aiki ya zamanto aiki ne nagartacce, aiki ne kyakkyawa. Sannan manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya zamanto ya bar juma'a uku haka kawai saboda sakaki da wasa, to wannan mutumin taba Allahu ala qalbihi, Allah zai yi rihi akan zuciyar shi, ya zamanto baya fahimtar komi. Sannan wani hadisi na daban, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin, mazalla yake cewa lalle wallahi wasu mutane ko su fasa walaƙantar da barin sallar juma'a, mana ko su fasa rishin zuwa sallar juma'a, ko kuma Allah subhanahu wataala yayi rihi akan zukatan, sai zamanto daga cikin al-ghafilin, mutanen da suke rafkarannu ne ba ruwansu da abin da ya shafi addini. Gaba ta gaba malaki cewa man salla khalfa imamin, duk mutumin da ya salla bayan liman, to fa falam yaqtadi bihi, sai ka ƙi yin koyi da liman, yayi Allahu akbar, ya ta yi ruku'i, kai kuma kana tsaye kawai da sunan, baka yi da abin da kake karanta ba, ko kuma an je ruku'i yayi sami Allahu liman hamida, kai kuma kana can cikin ruku'i kana ta wasu abubuwa da sunan, cewa baka ƙare ba, sai zamanto dai limankin abin da yake daban kai abin da kake daban in yi an yi abu sai ka ga dama za ka yi falam yaqtadi bihi ba kai koyi da limankin nan ba mali ce fala salata lahu bakka da sallah manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imam liyutamma bihi manzala ce ku fasani cewa an sanya liman dan ku koyi da shi فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا إن يكبر كبر إن يركوع كركوع إن يتاسو كتاسو إن يتسجد كتسجد إن يتاسو كتاسو tare da shi gaba daya wannan shine abin da yake wajibi amma zaman to liman yana wata haraka daban kai ma kana wata harakar ka daban to wannan alama ce akan cewa lalle sallar ka tana da matsala sannan malaki ta wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayfin yace sannan kuma wajibi ne akan mutum mai imani umarni da aikin alheri hani akan mumuna wannan ba dole sai ka zama mai wa'azi ba ba dole sai kin zama mai wa'azi ba duk inda kaga an yi abin da ba daidai ba kaga akwai daman da zaka iya yin umarni akan ai kaza mai kyau ne ko kuma akwai daman da zaka iya yin hani abin nan da kuke ku ji tsoron Allah ku bari wacce kaza da kike ba haka nan bane wani kaza da kake ka ji tsoron Allah ka bari kaza 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 gurgurdan hali bil yadi sauya umarni da aikin alheri da hani akan mumuna da hannunka wal lisani da halshenka kai bayani wal qalbi sannan kuma da zuciyarka duk abin da yake na kiyama ka kiyamata bila saifin ba tare da daukan takobi ba wannan shine abin da ya kamata umarni da aiki alheri hani akan mumuna da hannunka da halshenka da zuciyarka amma ba tare da ka dauki takobi ba mi malaike ni hida bila saifin ba tare da daukan takobi ba ai la yajuzu hamlu saifi ala sultan baya halatta ka dauki makami akan shugaba imana kai hoto kai kace to tunda an ce kaza kuma an ki to raka mu bari mu tada bore bu mu yarda ba ku doki makamai wannan baya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa bayani kuma akan irin waɗannan abubuwa an ji da yawa a baya akan su sannan malaki ta wal masturu min al muslimina man la yazharu min huribatun al masturu shine mutumin da yake asali akan musulmi shine mutum ne wanda yake adali wannan shine abin da yake asali akan musulmi mutum ne wanda yake adali kenan mastur wanda yake sitircecce daga cikin musulmai wanda aka sitirce shine malla yazharu min huribatun wanda babu wani kokonto wanda ya bayyana muku a gare shi bi mana buku da wani abu na kokonto akan shi to sai ku bar shi akan asalin yanda yake kar ku zo ya zamanto kuna bibiyan abubuwa da bin keke da keken cewa dole sai an gane mastur asitirce ki mil muslimin man la yazharu min huribatun wanda babu wani kokonto da ake tare da shi kenan asali akan musulmi shine ya zamanto mutum ne mai adalci sannan kuma wala tusi'u zanna bi akhika al muslim kar kan muna na tsammahani game da dan uwanka musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kathiran min az-zanni ya ku wanda kuka imani ku nisanci da yawa daga cikin abubuwan da suke zato ni da tsammahani yace inna ba'da az-zanni ithm lalle da yawa daga cikin abin da yake tsammahani zaka samu zunubi ne wani yana tsammani bakka da ilimi akan abu kace dole ai wani kaza ne wacce kaza ce Allah ce wala tajassasu kar ku rika bibiyan al'aura ɗan uwanku bi mana dole sai ka san wani me yake ciki dole sai kin san wacce mi take ciki ya ake ciki a ina aka tsaya ina za a tayi wannan baya halatta tajassus leƙen asirin mutum wannan baya halatta wala yaqtab ba'dukum ba'dan karda shashan ku ya zamanto yana yi da shashi wannan ya zauna yi da wannan wacce ta zauna ta yi da wacce wannan bai daga cikin dabi'un masu imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta iyyakum wazan ina muku kashedi ina jan kunnanku ina muku kashedi akan zato da tsammahani fa inna zanna akdhabul hadith shi zato shine mafi ƙaryan zance kawai ina tsammahani wani kaza ne ina tsammahanin wacce kaza ne wannan baya halatta abin da yake wajibi akan ka a kaina akan mu gaba daya shine a matsayin mu na musulmai mu zamanto masu kokarin suturce al'aura dan uwan mu bi mana koda na ga wani yayi abin da ba daidai ba to ba daidai bane ba bai kamata ba inje in rika yada wannan abu in na yada amfanin me zan samu alheri me zan samu me zai iya komowa zuwa gare ni amfani babu idan kika ga tayi wani abin da ba daidai ba makin ki mata nasiha ki mata gargadi sai kika ji kina yadawa ai wacce tayi kaza ku buku da labari ai kaza tayi rana kaza an yi wane ne to wannan baya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man satara musliman duk mutumin da ya suturce musulmi ka ruha mushi asiri to satarahu Allah fi dunya wal akhirah kai ma Allah zai ruha maka asiri a nan gidan duniya da gobe kiyama kenan baya halatta ka fallasa musulmi a cikin majalisi wajen zama da sauransu asali da aka sani musulmi mastur kenan ka bar shi a yanda yake illa Allahumma wanda bannan shi ya bayyana an gane cewa mabannaci ne an yi nasiha duniya ne ya ki saurare kuma sannan abin da yake yana da alaka da cutar da mutane he kaga ya kusanci wani ko ya kusanci wacce kuma ga irin halin shi da aka sani sai za a ce wani wannan mutumin da yake zawo ga irin halin shi wannan babu laifi a addinance amma ya zama mutum kawai a rika bibiyan wannan mutane wannan baya halatta kamar da mallan ya mana magana anan sannan kuma ga ayoyin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mallan ya kara da cewa wa kullu ilmin da'ahu al'ibadu min ilmi al-batini dukkan ilimi daga cikin ilmin mukan da bayi suka yi da'awar shi min ilmi al-batin naga daga ilimi na batini wai ilimi na boye akwai ilimin boye akwai ilimin bayyane kamar na zamu zo mallan zai mana bayani insha Allah yake cewa lam yujad fil kitabi was sunnah amma wannan ilimin da ake hiran shi babu shi a cikin littafin Allah babu shi a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mallan ya ce fa huwa bid'atun wa dalalatun to wannan ilimin bid'a ce kirkiran abu ne wanda ba a san shi a da ba sannan asalin addinin da aka yi na baya sannan kuma wa dalalatun to da haka bata ne da abinda babu shi cikin littafin Allah babu shi cikin hadisan manzo Allah sahabbai ba su fahimce shi haka ba wannan abun bata ne yake cewa wala yanbaghi li ahadin an ya'mala baya bihi baya halatta ga kowanne ɗaya daga cikin musulmi yayi aiki da wannan ilimin na batini wala yad'u ilayhi kuma kare kira zuwa gare shi sharhin da mallam fawzani yayi yake cewa ilmul batin inda albatiniyati min alisma'iliyati wa ghayrihim alladhina yaquluna inna linnususi zahiran wa batinan wasu daga cikin firaq wanda suke batattu fa firqata albatiniya daga cikin alisma'iliyin suke cewa wai nusus bima'ana nassin alqur'ani da nassin hadisi aya qur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce zahiran wa batin akwai abin da yake zahiri ne kowa yana iya da an karanta haka ake fahimta akwai kuma abin da suka ce batini ne wanda wannan batinin kuma la ya'rifuhu illa khawasuhum bima'ana ba kowa yake iya fahimtar shi ba sai khawas su ne kebantattu a cikin mutane a rika su wane su ilimin su daban ne suka ce amma zahiru amma ma'ana ta bayyane game da abin da ya shahi nassin sai suka ce fa hadha indal amma to wannan ana suka ce wannan abu ne wanda yake sananne a wajen gama garin mutane kowa yana iya misali suka ce almuradu bis salat addu'a abinda yake nihi da sallah kaga Allah ya umarni akan ayi sallah qimus salata wa atu zakah to suka ce sallah nan ma'ananta addu'a ne dan haka faman da'a faqad salla suka ce duk wanda ya addu'a kawai ya yi sallah in ya zauna yana ambaton Allah ma kawai ya isa ba sai ya sallah ba to zaka wannan matakin yake kai wani a ce ai ga wani mutum ga hurtaccen malami amma baya sallah kamar ya shi abinda yake doka wai abin umurnin da aka yi na sallah dama sallah ai ita ce ambaton Allah subhanahu wataala da addu'o'i to shi dama a cikin wannan abin yake kullum haka kenan kaga ba sai sallah ba wai kenan nassin da yazo yace ai sallah wai zahirin ma'anar shi shine abinda kowa zai iya fahimta ne a tashi ai aiki irin na sallah wanda kowa da kowa yake yi sannan kuma batinin abin shine a sallar ai dama manhanta shine addu'a haka to shi a cikin addu'a yake kaga kenan ba sai sallah ba subhanallahi to kaga duk yanda kai kake ga cewa kai kana cikin khawas kai kana cikin kebantattu ai ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin haraka addini amma manzo Allah har yabar duniya yana sallah ko kai zaka zo da wani ilimin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi bane ba naka bata ne mutum ne hankali a ce maka ilimin batini ilimin zahiri wane ne kamar ruwa ne da tarare kamar kai ne ka tsaya gaban madubi ka ana takwatamce abu da kirmu anan take hutowa to wannan bata ne da haka mutum ne hankali malika ta wa amma zahiru fa hadha inda al'ammati yaquluna almuradu bis salati ad-du'a faman da'a faqad salla laysa almuradu bis salawat al-khams wa salat an-nafila wa yaquluna almuradu biz zakati taharatu an-nafs sannan kuma bangaren da ya shayi zakka ma suna cewa zakka ita ce tsarkake zuciya suka ce wa tanqiyatu an-nafsi wa laysa almuradu zakata al-mal suka ce wai ba manuhan bane a hudda dukiya ba da in zuciya ta tsarkake to shikenan ba sai ka bayar zakka ba anasu magana wa yaquluna kuma suna cewa almuradu siyam abinda ake nihi da azumi suka ce katmu asrarihim wa madhhabihim shine wai boye sirrin mazhabarsu da dariƙarsu da hanyoyin da suke tahiya akai waliza hum yusammuna bil almunazzamat as-sirriya wa yaquluna al-hajj ma'anahu al-dhahab ila mashayikhihim mana aiki haji su ce ai ma'anan shi in ka kaima shehu wani ziyara ko kaga kaman kaji aikin haji ne ko makamancin wannan to maganganu ne waɗanda suke nabata wanda ma anzalallahu bidhalika min sultana ka mutun sai ya hankali kar wani yazo ya ce maka ai kai jahidi ne bi mana kai kana cikin awam bi mana zahirin nassin ne kuka duba mu badini shi muka duba to kar ka yarda wani kai ka da wani ilimin badini ba wani ilimi na badini kawai abinda Allah subhanahu wataala ya ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sahabbai suka fahimta suka bauta wa Allah kai ma ka tai akan wannan tsarin da haka in ka bi wani abu wanda ba shi ba kuma to ka shiga hanyar bid'a ka shiga hanyar kirkire maliki cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka alalimur rabbani yake cewa wal jahlu da'un yace jahilci cuta ce qatilun mai kashewa wa shifa'uhu warakan wannan cuta na jahilci amrani abubuwa ne guda biyu fi tarkibi muttafiqani wanda a wajen hada su suna dacewa da juna ɗaya bai cin karo da juna menene waɗannan abubuwan guda biyu yace nassun min alqur'ani nassun alqur'ani mai girma aw min sunnatin ko kuma nassi a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yace kuma wa tabibu zaka likitan da zai iya ganar maka ya maka bayanin annasin qur'anin da hadisin manzo Allah yace al-alimur rabbani malami na Allah kenan ba wani mutum kai wani mutum ya zo maka da wani abin da zai bugar da hankalinka ce ai wannan ilimi na badini dama sai ba kowa yake iya fahimtar shi ba dama kan ma kai kokarin cewa zaka fahimce shi a zaka mutum yi hankali shine abin da malaki ambata mana anan wala yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi aw yad'a ilayhi baya halatta ka kira ka aikata ko ka kira zuwa gare shi wannan haramun ne sannan nassi na gaba malaki cewa wa am wa ayyu mamra'atin dukkan matar da wahabat nafsaha tayar da ta aurar da kanta li rajulin ga wani mutum fa innaha la tahillu lahu bata halatta a gare shi bi mana ita a karan kanta da kanta ta bada kanta da kanta to bata halatta a gare shi kuma sannan ba haka nan in aka kawo su wajen alkali ko kuma aka kawo su wajen wanda zai hukunci yu'aqabani za a musu uquba ta hanyar araba auren sannan kuma a musu umma wata bulala ce ko wata tara ce za a musu saboda lita'iyaha uzunun wa'iya kunnan da za ta iya gargaduwa ta gargadu saboda kar wasu su saki irin wannan shiririta wa inna la minha shay'an in ya zamanto ya samu wani abu tare da ita imana kaman ya aure ta har an samu kwanciya da sauransu yake cewa kenan za a musu uquba ba a yin aure mala yace illa bi waliyin sai da waliyi alwali namaci alwaliyu majibincin lamarin mace mahaifinta ko wanda mahaifin ya wakilta wa shahidai adlin da shaidu guda biyu kacal adalai wa sadaqin da sadaki waɗannan abubuwan guda uku su ne abubuwan da suke tabbatar da aure alwali na ɓangaren da ya shahi matar da za a aura kai kuma namiji kana iya zuwa aka ce an bada ka ce ka amsa dama kai ba alwali ba za ka tura kai dama wakili ne kake turawa wani je kaka wakilce ni wajen amso mun auren wacce in aka je da alwalanta an aka tambaya aka suka ce sun bada shi kuma sai ya ce to na amsa ma aboki na wani ko kuma na amsa ma ɗana wani ko na makamancin wannan to ita mace kenan akan ta ne maganan yake baya halatta mace ta yi aure dole sai da alwali sannan kuma da shaidu guda biyu ba dole sai zaman mutane da yawa ba sannan kuma halau shaidu guda biyu adalai wa sadaqin kuma dole a samu sadaki ko a bada shi a hannu ko kuma a bada shi a ce dai an yanka sadaki kaza a matsayin bashi daga ba suna rayuwa ya ba ta kona makamancin wannan maliki cewa annikahu la yasihu illa bi shurutin minha alwaliyu alladhi ya'qidu laha wanda zai daura wa ita wannan yarinya aure ko kuma wanda zai bada ta wa huwa alqaribu shine makusancinta min asabatiha daga cikin jininta kenan daga cikin waɗanda suke jininta ne kenan mahaifinta kuma shine ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin babu aure sai da alwali na mace sannan kuma da shaidu masu adalci guda biyu amma mace ta dauki karan kanta ta bada wannan baya halatta fala yajuzu lil mar'ati an ta'qida li nafsiha bal la budda an ya'qida laha waliyuha dole alwalin ta shine zai daura mata aure ba ita ba ta daura wa kanta da kanta aure in kuma suka yi haka to dole akwai uqubar zata biyo baya za musu uquba aladabtar da su a nuna musu abin da suka yi ba haka nan bane ba malai yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula yata'anu idan kaga mutun yana suka ala ahadin min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga wani daga cikin sahabban manzo Allah kamar za ka gani a yau ya zama abin ruwan dare ga duniya kullu man habba wa dabba kowane kazami kowane sakare tashi sai ya rika aibanta ko kuma ya rika fadin abin da ya ga dama akan sahabban manzo Allah wanda Allah ya tabbatar da ulaika humul mu'minuna haqqan wanda kai kuma imanin da kake da ba amma san ban menene imanin ka amma ka zo ka shiga rikicin a wani yayi daidai wani bai daidai ba malai ya ce daga kaji mutun yana sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sahibu hawan ka sani cewa ma'abucin son zuciya ne wa sahibu qawli su'in kuma ka sani cewa ma'abucin magana ce ta banza lalacacciyar magana mi yasa li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza zukira ashabi idan aka ambaci sahabbaina fa amsiku kukami kar wani zo ya rika ambata ci a wani yayi kaza a kai yanzu ya za a yi ka gyara alaka tsakaninka da Allah ka bauta wa Allah shine abin da ake nema a wajenka amma ka zo ka shiga rikici ai dole wane ne zaka gaskiya me zaka bayyana ai na gaskiya menene ne gaskiyan da zaka bayyana kawai rishin sanin manufa a cikin rayuwa da tabiwa da asara da haka malaki ta fa qad alima annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzalla ya sani Allah ya sanar da shi cewa ma yakunu minhum abinda zai kasance tare da sahabban nan min azzalal na daga abinda ya shahi na zamiya imana za su iya aikata abinda ba daidai ba ba'da mautihi bayan mutuwar shi irin abubuwan da suka faru to daga falam ya qul fihim illa khairan manzalla har ya bar duniya Allah ya bashi labarin dukkan abinda za a yi kaza 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 amma kuma falam ya qul fihim illa khaira manzalla bai hadu wata magana akan sahabban shi ba in ba alheri ba Allah ya bashi labarin ga abinda zai faru har yake cewa waiha usman taqtuluhu alfi'atu albaghiya duka manzalla an bashi labarin wadannan abubuwa amma bai taba hadin wata magana ba akan sahabban shi in ba alheri ba wa qawluhu haka manzalla yake cewa zaru ashabi ku kyale sahabbaina wala taqulu fihim illa khaira karku ambaci komai akan su in ba alheri ba sannan kuma malaki cewa imamul barbahari yace wala tuhaddith bi shay'in min zalalihim hatta bangaren kusa kuskuren da suka yi a cikin rayuwar su kai in ka zo a yau kake bada labari wani irin amfani ne zai komo zuwa gare ka da haka wala tuhaddith karka duka labarta bi shay'in da wani abu min zalalihim na daga kuskuren da su sahabbai suka yi yake cewa wala harbihim ko kuma irin yaki da suka yi yace wala ma ghaba anka ilmuhu kuma karka zo ka rika magana akan abin da ilimin shi babu shi tare da kai yake cewa wala tasma'ahu min ahadin kuma karka saurari maganganu akan ayaki-yakin da aka yi tsakanin sahabbai a irin kuskuren wani la tasma'ahu karka saurari wannan min ahadin daga kowa yuhaddisu bihi wanda zai rika bada labari akan shi kenan kar ya zamanto ka shagaltar da kanka da waɗannan abubuwa wannan halaka ce karara zaka zubda kaca ya zamanto ka lalata alaka tsakaninka da Allah tusmi'uhu min ahadin yuhaddisu bihi wanda zai zo rika bada labari ai sahabi wani yayi kaza yanzu zaka gani a yau zindikin da ake misali a garin Kano akan wannan zindikin da yake zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake aibanta su sai ka kasa gane to in ka aibanta waɗannan mutanen ko kuma kai isqadin su gaba daya ka rushe su kai menene kake so ai menene kake so ayi miye kake da badili duk mutumin da zai safke sahabban manzo Allah gaba daya rika nuna ba mutanen kirki bane ba wallahi summa tallahi addinin Allah ne yake fama ya rushe kai ƙarya ko ka rushe addinin Allah baka isa ba ayi ka ba fada ne wanda yayi ƙarhin ka ba za ka iya ba fallasa zaka yi ka tozarta ka kaskanta ka walakanta kuma ka jewa Allah subhanahu wataala a matsayin mutumin da ba wani alheri tare da shi duk mutumin da zai ce a yau ya misali bai yarda Anas ba bai yarda Abu Huraira ba Abdullahi dan Umar Aisha radiyallahu anhum ajma'in duka bai yarda su ba ai sun yi kaza su kai wa'anda sauransu ka shagaltar da kanka da irin waɗannan hirarraki na ƙarerraki wanda mafi yawancin surutun banza ne to karshe zaka zo hatta qur'anin ba zai sha ba saboda su waɗannan da kake ga cewa kake cewa dai ba mutanen kirki bane kaza 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 kinnan su dai su ne suka zo mun da alqur'anin mai girma haba jama'a duka ma lokacin nawa ne gare ka wanda har zaka zo ka bige ka shiga kawai alama ce ta tabewa da Allah ya ce li yghiza bihimul kuffar Allah zai sa waɗannan sahabban su zamanto abun bakin ciki ga dukkan mutumin da yake kafiri ne dalilin da Imam Malik yake cewa duk mutumin da ka same shi yana suka sahabban manzon Allah to ka tabbatar da cewa wannan mutumin kawai kafiri ne yana zagi su yana aibanta su kawai kafiri ne me yasa saboda Allah ya ce dama za su zamanto abun jin haushin kafirai kai kuma kana jin haushin su kenan me kai automatic ne kafiri ne Allah kiyaye kakka saurara min ahadin daga kowa yuhaddisu bihi wanda zai rika baka labari akan shi fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta mallai yace zuciyarka ba za ta samu lahiya ba idan kana saurara irin waɗannan abubuwa ka lura yanzu duk wanda ya saba da sauraron shi wancan khabithin da irin abubuwan da yake faɗi za ka ga a rude yake bai san me yake bai san ina zai taka bai san ina zai kama ba addinin ma gaba daya karshe zai zama to shakka yake akan addinin ka to kam wannan kuma dama ita nan ne suke so mutane su zo haba jama'a manzan da a cikin manzannin da Allah ya turo gaba daya baya shi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat yazo ya tace guda hudu daga cikin su ulul azmi minar rusuli fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum shar'a lakum minad din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wala tafarraqu fi wa id akhadhna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadhna minhum mithaqan ghaliza waɗannan ɗan ajin tubarkallan a cikin annabawan ma kuma ƙarshe a cikin sun hallo Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran gaba daya to wannan manzon da yake da wannan darajai da wannan kimar da wannan daukakar ka zo ka ce wai mutanen da ya zauna yayin shekara 23 yana ta karantar da su almajiran nashiwa wanda su ne ya karantar da su wanda yake ba da labarin cewa ku kwantar da hankalinku ba wani wurin da za a samu gidan laka ko gidan kaba face wannan addinin sai ya kai zuwa gare shi kuma alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shekarun da ya rasu suwa suka kai wannan addinin wannan lokacin su ne abakan cinikayyen shi su ne sirkan shi shi ne sirkin su shi ne kazan su shi ne jagoran su shi ne limamin su ne yake ma wa'azi kenan dukkan karantarwar da ya tashi a tutar babu idan ka komo kana aibanta waɗannan mutanen da shi ne ba su tarbiya kai da ba a ma san ba miye makomar imanin ka su katgare su akan imanin su lahiyayen imani ne kai ina imanin kake da kai kawai ka zo ka shiga cikin rudu dan son a ce da hubbu zuhur da son ka bayyana da me ka'ida da suke cewa khalif tu'raf mana ka khalafa wa mutane saboda a rika cewa wane an ce wane kuma inna rabbaka labil mirsad zaka je ka hadu da Allah kuma zaka san abin da zaka fadi wa Allah duka ma ina duniya take a duka zo ka shiga rikicin kai ka tsaya ka bauta wa Allah a kadarta tasliman lil jadal abubuwan da kake hudin an yi wasu abubuwan misali kai me naka a ciki tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun al umma ce ta riga ta gabata abinda ta aikata nata ne kai kai haman kai naka kai ma yanzu amma ga mutum larabcin kirki ba ji ibara ɗaya bai iya karantawa ya shiga wannan rikicin yana yawo da audio na irin na shusmulla na wannan shubuhohi da rashin sanin inda aka sa gaba Allah shirye mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta wallahi muna cikin lokaci mai hatsari wajibi ne mu yawaita adda akan Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake so Allah ya nuna mana gaskiya ya tirsasa zukatanmu akan bibiyan abin da yake gaskiyan nan ne. Amma in ba haka ba gaskiya akwai kalubale da yawa, akwai kalubale da yawa. Kaga mutum yayi mursisi kawai yana aibanta matar da tana rike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannayenta, tana rike da shi Allah ya amshara yawan shi. Yazo ya rika aibanta ta, ya rika kwatanta ta da duwaka Allah kiyaye. Kuma yace wai manzon Allah yake so, ko ahlul bait yake so, kawai surutun banza. Mal yace fa innahu, saboda ka sani cewa la yaslimu laka qalbuka in sami'ta, zuciyarka ba za ta samu lahiya ba idan kana sauraron waɗannan shubuhi. Ka saurari abin da zai amfane ka, ka saurari abin da zai amfane ka. Akwai abubuwa ma'lum ne min addini bi darura, abu ne sananne a cikin addini, ba yanda za a yi ka zo ka ce ka rushe sabon manzon Allah. In ka rushe su addini mai kake kenan, duk abin da za ka ɗauka a matsayin ka ce addini ne a yau daga waɗannan mutanen yake. Daga kar ka shiga ka saurari abin da zai amfane ka, imaninka ya ƙaru, aikinka game da ibadanka ya ƙaru. Yawwa, wannan shi ne abin da za ka shigalta da shi. Sannan Malik ya ce wa idza sami'ta ar-rajula, in ka ji wani mutum ya ta'anu yana sukan alal athari akan hadisai, ai haka ne daga sahabban sai a komo, daga an soke sai a soke hadisin shi ma, a ce ya za a yi hadisi kaza sai a soke shi ma. Ya ta'anu yana sukan alal athar hadisai, au yaruddu al-athara, ko kuma yana mayar da hadisan ci hadisi kaza ko bai rada shi ba. Shi ho yanzu wancan rikicaccenwa, wai ta yayi wai ai hadda hadisin da kaji ka karanta shi zuciyarka ta tashi, bana ka ji tsika jikinka yana tashi, kana jin kamar abin nan anya haka nan ne kwa. Yace to kawai wai ba sai hadisi bane, kaji wata kaida ta zalimci, kuma ya jingina abin wai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alhali ƙarya ne. Hawa yad'anu ala al-athari aw yurdda al-athar, yace hadisi kaza bai rada shi ba, haka yake hadisi kaza bai rada shi ba, hadisi kaza. To in kaji mutum yana irin waɗannan maganganun, aw yuridu ghayra al-athari, ko kuma yahi himmantuwa da wasu abubuwan da ba ma hadisan bane ba, yahi son maganganun ɗan farisa, yahi son maganganun ɗan kaza, yahi son maganganun malam wani akan magana Allah da magana manzala sallallahu alaihi wasallama, fattahimhu ala al-islam, malice ka tuhumci musulumcin shi, wala tashukka annahu sahibu hawan wa mubtadi, kakkai shakka akan cewa ma'abucin son zuciya ne dan bid'a ne. Kuma wannan tafarkin da bai kade kama in bai hankali ba sai ya huda shi daga addinin kak gaba daya. Sannan mal yace wa alam, ka sani cewa anna jawra sultan, ta'addancin ko zalimcin jagora shugaba, la yunqisu faridatan min fara'idillahi, bayya tawai bayya rage wata farilla daga cikin farillolin da Allah ya dora akan mu, allati iftaradaha ala lisani nabiyhi, farillolin da Allah ya farlanta mana akan halshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jawruhu, zalimcin shugaba ala nafsi akan shi ne kawai, zalimcin shi akan shi. Sannan yake cewa tatawwu'uka wa birruka, da aikinka da za ka yi na nafila, da aikinka da za ka yi na ibada, da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wa birruka ma'ahu, da biyayyan da za ka ma shi jagoran, tamun, ka yi shi cikakke insha Allah ta'ala. Kenan ladanka zai zamanto sabit ne, ayyukanka da za ka aikata na tatawwu' da ayyuka na ibada duka sanan tabbatattu. Ya'ani malai yake cewa yana nihin aljama'ata waljumu'a, ka je kai sallarka ta jami'i, ka je kai sallarka ta juma'a, ma'ahum tare da su, waljihadu ma'ahum tare da jihadi, tare da shi dai wannan jagora wanda yake azzalimi. Yace wa kullu shay'in min at-ta'ati, dukkan wani aiki da za a yi na da'a ga Allah, fasharikuhum fihi, ka yi musharaka, ka yi tarayya da su a cikin wannan aikin. Mal yace fatilka falaka niyyatuka, falaka niyyatuka, niyyarka tana tare da kai. Kenan kasancewar shi da jagora ne, azzalimi ne, yayi wane ne, amma ga aiki na ibada, aiki na da'a ya taso, za ka janye a ba za ka janye ba, za ka ji ai tare da kai. kenan zalunci shi tsakanin shi da kanshi, amma dai da akka da zaka yi wannan kuma ubangiji ya san niyyarka, kuma Allah shine zai baka ladan aikin da ka aikata. Malik ya ce wa idza ra'aita ar-rajula, in kaga mutun yad'anu yad'u 'ala as-sultan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan, in kaga mutun yana addu'a akan shugabanni na hanyar Allah, kaman misali ya riga ce Allah ya lalata su, Allah yi kaza kaman addu'o'i akan su, dai addu'o'i marasa kyau, yana addu'a kan shugaba addu'a mara kyau. Mali ya ce fa'alam annahu sahibu hawan, ka sani cewa wannan mutum ma'abucin son zuciya ne, ba haka addini ya karantar ba. Karin bayani zai zo anan gaba insha Allah ta'ala. Yake cewa idza ra'aita ar-rajula, in kuma kaga mutum yad'u lis-sultani, yana addu'a na alheri ga shugaba, bis-salahi akan cewa Allah ya gyara shugaban nan, fa'alam annahu sahibu sunnatin insha Allah, ka sani cewa lalle wannan mutumin ma'abucin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne in Allah ya so. Me yasa? Li qawli al-Fudayl ibn Iyad, saboda maganar da Fudayl ibn Iyad ɗaya daga cikin magabata yi, yake cewa law kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan, inda ina da wata addu'a amsassa wanda ina da garantin Allah ya amshe ta. Misali kamar a zo a ce maka zo kai addu'a ɗaya tak, za a amshe ta ɗaya tak, sai Fudayl ibn Iyad yake cewa ja'altuha yake cewa ma ja'altuha illa fi sultan, wallahi da shugaban da yake shugabanta mu shi zan ma wannan addu'ar akan Allah shirye shi, saboda an yi shiryu al'umma ce. Kaman da Malik yake cewa nan, qila lahu, aka cewa Fudayl ibn Iyad, ya Aba Ali, ya kai baban Aliyu, fassir lana hadha, yi mana fasara, me kake nihi da wannan magana taka? Kale yake cewa idza ja'altuha fi nafsi, in na sa wannan addu'ar ta zamanto nama kaina ne, da yake cewa lam ta'udni, ba za ta gitta ni ba, kenan tana nan a kaina ne kadai. Yace wa idza ja'altuha, amma idan na sanya wannan addu'ar fi sultani akan jagora, yace salaha, zai gyaru, fasalaha bi salahihi al-ibad wal bilad. Allahu akbar. Yace a dalilin gyaruwar wannan jagora sai zamanto ibayin Allah da yawa za su gyaru, kuma ƙasa ita ma za ta gyaru, za a yi aiki da shari'ar Allah, duk wani abin da yake dokar Allah ne za a kiyaye shi, duk wani abin da Allah baya son shi za a yi kokarin nisantar da mutane shi, saboda so da yawa wasu lokuta za a yi wa'azi, amma dokar shugaba tana da tasiri ƙwarai da gaske. In aka hudu aka ce daga yau an haramta kaza, kawai shikenan. To kaga idan jagora ya gyaru, lalle al'umma za su gyaru, gari zai gyaru, ƙasa za ta gyaru. Yake cewa fa umirna, da haka an umurce mu, an nad'uwa lahum bis salahi, mu riƙa yi wa shugabannin mu addu'a akan Allah shirye su. Kar ka sake ka bude baki, duk yanda ka sha wahala ka ce Allah tsine ko Allah ya kaza, kaga an yi tsino hallau, bala'in hallau, karuwa zai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da wata tawaga, aka samu wata ta tsinewa dabbanta, afwan, wani ya tsine ma dabban shi, dabba ne yana na wanta hiya ya tsine mishi. Manzo Allah ce to sabkar ga saman dabban ka, sabke kayanka, a kore wannan dabba ta tahi. Me yasa? Li'annaha mal'una, abu ne wanda aka tsine mishi albarka da aka yi tai. Amma sai ga mutum ya zauna tun daga sahiya zuwa maraice fada, ya ciccaki shugaba, ya yi ta abubuwa, wannan bai daga cikin karantarwa addini fi sabilillah. Wannan lokacin da zaka ɗauka na zage-zagen nan, da tsinuwa da wane ne, da aibantawa, da Allah ka kasa wannan lokacin kashi goma, ka ɗauki kashi ɗaya tak, ka yi addu'an Allah ya shirye shi, sauran lokutan ka je kai abin da zai amfane ka ko a duniyance ko a lahirance. Amma ba kowa ya kama a yi ta surutai malam, a yi ta maganganun da ba wani amfanin da za su iya sama wa mutane, sai ɓata lokaci la'alla ma samun zunubi. Da haka kenan, umirna an nad'uwa lahum bis-salah, an umarce mu akan mu addu'a kare su akan Allah gyara su. Walam nu'mar an nad'uwa alaihim, ba a umarce mu akan musu addu'a mummuna ba. Yace wa in jaru wa zalamu, ko da sun kete da iyaka, sun yi ta'addanci, sun yi zalunci. Yace li anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim, saboda zalunci su da kete da iyakan su a karan kansu ne. In yayi alheri kan shi zai gani, in ma sabanin shi zai gani dai a kayan shi. Amma yake cewa wasalahahum, amma gyaruwan shugabanni, li anfusihim, a karan kansu in suka gyaru, walil muslimina, kuma gyaruwa ne ga musulmai gaba daya. Kenan, gyaruwan shugaba abu ne wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske. yana da muhimmanci kware da gaske. Sannan malike cewa wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minin radiyallahu anhunna illa bi khairin. Allahu akbar. Malike karka ambaci kowace ɗaya daga cikin matattakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama illa bi khairin, face sai ambatuna alheri, saboda su ne matattakin manzon da Allah ya turo zuwa gare mu, kuma waɗannan matattakin da ya aura a matsayin uwaye suke a gare mu masu imani. Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim, ya ce wa azwajuhu ummahatuhum. Annabiyu aula bil mu'minin, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mafifici, majibincin lamari na masu bil mu'minina, ga masu imani, min anfusihim, sama da karan kanka. Yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yaunin jibinta lamarinka da kuda kokarin kula da kai da kiyaye haƙƙi da kaza da kaza, da abinda zai amfanar da kai a haɗi maka, abinda zai cutar da kai a haɗi maka, ka nisance shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hi ka tausayin kanka da kanka. Wa azwajuhu ummahatuhum, sannan kuma matattakin shi ummahatuhum, ma uwaye ne ga su waɗannan almu'minin masu imanin nan. Duk wani mai imani, Aisha mahaifiyar shi ce, Zainab mahaifiyar shi ce, Sauda mahaifiyar shi ce, Khadija mahaifiyar shi ce, da sauran ummahatul mu'minina gaba daya, waɗannan duka uwaye ne ga gare mu masu imani. Amma wanda zai zo ya rika aibanta su, ya rika kaza, to shi wannan ya hudda kanshi. Kaga Allah yake cewa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma, yake cewa wadhkurna, kutuna, ma yutla, abinda ake karantawa, fi buyutikunna, a cikin gidajenku. Su waye? Su dai matan nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mata ne masu kima, masu daraja, uwaye ne a gare mu. Ubangiji subhanahu wataala ya kara yarda a gare su. Kenan da haka karka ambace su sai da alheri. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, malik qara da cewa wa idha ra'aita ar-rajula, in kaga mutun yata'ahadu al-fara'ida fil jama'ati, yana kulawa da sallar farilla a cikin jam'i, ma'a sultani, tare da shugaba, wa ghairihi, da wani shugaba, fa'alam, ka sani cewa annahu sahibu sunnatin insha Allahu ta'ala, lalle wannan mutumin da yake kula da sallar farilla nan tare da jam'i, lalle mutumin nan ma'abucin sunna ne in Allah mai girma da buwaya ya so. Yake cewa wa idha ra'aita ar-rajula, in kaga mutun kuma yata'hawanu, yana wasa bil ra'idi fi jama'atin, da akan sallar farilla a cikin jam'i yana wasa da abun, wa in kana ma'a sultani, koda ya zamanto tare da sarki yake duk irin matsayin shi, fa'alam annahu sahibu hawan, ka sani cewa lalle wannan mutumin ma'abucin son zuciya ne. To waɗannan iya daga cikin abubuwan da duka malai yake jan hankalin mu akai. Kenan mutum yayi kokarin yin sallah ta jam'i a cikin sallah ta farilla a cikin jam'i, sannan kuma kar yayi wasa akan yin sallah a cikin jam'i. Sannan malai ya ce wal halalu, abinda yake halal, ma shahidta alaihi, abinda ka shaida ya bayyana a gare ka kararra cewa wannan abin halal ne. Ya ce wa halafta alaihi, sannan kuma ka samu nutsuwa, halafta yani ka samu nutsuwa, alaihi, akan wannan abin, annahu halalun, cewa halal ne. Wa kadhalika alharam, haka abinda yake haram ma shi ma a bayyane yake karara, sai yake cewa ma haka fi sadrika fa huwa shubha, abinda kuma yayi kaikayi a cikin zuciyarka, haka yayi kaikayi fi sadrika a zuciyarka, fa huwa shubhatun, to wannan shubha ce, mutum ya nisance ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ingantacce, hadisi ne wanda yake daraja ta hasan, manzo Allah yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma wa baina dhalika umurun mushtabihatun, yace halal a bayyane yake karara, haram a bayyane yake karara, tsakanin su akwai wasu al'amura masu shubha, masu rikitaswa. Da abin da ya bayyana a gare ka halal ne, kai kokarin aiki da shi. Da abin da ya bayyana a gare ka haram ne, kai kokarin nisantan shi. Sannan abin da ya shige maka yana maka kama da halal, yana kama da haram, kuma baka samu wani bayani wankakke akan shi ba, to gaskiya ka wanke hannunka, bimana ka jajikinka game da aikata wannan aikin, shine alheri a gare ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ithmu ma haka fil qalbi wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, abin da yake cewa zunubi da aiki wanda yake ba na kirki ba, shine abin da ka ji yana kaikayi a cikin zuciyarka, kai da kanka da kake aikata bakka da nutsuwa, wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, kuma kana bubbuyuwa, kana tsoro kar mutane su ganka, to wannan akwai matsala. duk abin da yake halal ne ka aiki da shi, abin da yake haramun ne ka nisance shi, sannan kuma abin da yake tsakatsaki ya shi halalcin shi da haramcin shi bai bayyana a gare ka ba kai tawakkufi, mana har ka samu cikakken bayani ko kuma ka janye game da abu aikata shi. Sannan maliki ta wal masturu wasitirtacce a cikin al'umma, kamar yadda bayanin da ya gabata kenan, adali adalcin mai imani da alherin da yake tare da shi kenan shine mastur, man bana sitruhu, wanda ya bayyana mana mai ake kira shi da suna, ya bayyana alherin shi da adalcin shi. Sannan kuma wal mahtuk man bana hitkuhu, duk mutumin da wal mahtuk kuma shine mutumin da mana ya yayi kamar mutum mabannaci, shine wanda bannan shi ta bayyana, mabannaci kuma shine wanda bannan shi ta bayyana, kenan wanda bannan shi ta bayyana kuma wannan shi ma kenan yana nan akan wannan matsayi nashi, abin da yake wajibi akan shi tubu zuwa ga Allah subhanahu wataala. Amma mutumin da ya zamanto ayyukan da yake aikatawa abin da ya bayyana a gare mu shine ayyuki na alheri, kenan alherin shi ne ya bayyana, alherin shi ya bayyana kenan, kar ya zamanto kuma mun ta yunkurin ya za a yi dole sai an yi kaza sai an gano kaza, wannan iya daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wataala ya haramta. Allah yake cewa innal ladhina yuhibbuna, kaga waɗanda suke so an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu, wanda suke so alfashata yadu a cikin masu imani, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, suna da azaba mai radadi a nan gidan duniya da gobe kiyama, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ya sani ku ba ku sani ba. Kaga kenan duk mutumin da ya zamanto alherin shi ya bayyana mun bar shi a haka nan, wanda kuma ya zamanto mahtuk ne man bana hitkuhu, wanda bannan shi ya bayyana, to shi ma irin waɗannan mutanen sai amma mutane hannun su mai sanda a kansu, sannan kuma zai kokarin dukan mataki saboda kar su yada alfasha da banna a cikin al'umma. Sannan maliki ta wa idza sami'ta ar-rajula, in kaji mutun yana cewa fulanun nasibiyun, wani nasibi ne, annawasib sune wanda wani kaman wani mustalah ne, wani term ne da ake fadin shi akan waɗanda suke kin iyalin gidan manzon Allah, to ina ga wannan nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata, lokacin ya kusa ƙariya, sannan kuma gabar tana da dan fadi kuma tana buƙatar bayani. Abinda muka ji na aiki Allah ba mu ikon aikatawa, abinda muka ji na bari Allah ba mu ikon bari, mun ji dai ga irin yanda wannan littafi abubuwan da ya kosa da irin alheran da suke cikin shi masu yawa. Ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da abinda muke karanta muke saurara, Allah ba mu ikon aiki da shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.